Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya, sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masauraro, Tamar Abari ce yake muku sallama a cikin shirinmu na musamman wanda zai zo muku daga birnin da magaran na Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai, saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama daga ciki har da wasu sassa na babbar headquarter-mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa a kasar Kamaru mayakan Boko Haram na ci gaba da yin saranda tare da mika wuya ga rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi. Hukumar zaben Jamhuriyar Niger ta tsaye da ranar 13 ga watan Disamba na wannan shekara ta 2020 a matsayin ranar da za a gudanar da zaben kananan hukumomi. Za a ji ra'ayoyin 'yan siyasa game da wannan sabon jadawalin zabe. Za a ji kuma yadda farashin dabbobi yake a kasuwannin Jamhuriyar Niger a kwanaki kalilan da suka rage a gudanar da bikin sallar layya. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya.
Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage, ga cikakkun labaran duniya. An tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa wasu biranen Amurka biyu don taimakawa akan karuwar yawan kashe-kashe. Wannan zubar da jini dole ne ya kare. Dole ne a kawo ƙarshen wannan zubar da jini, inji shugaba Donald Trump a ɗakin karɓar baƙi na fadar White House da ake kira East Room, inda ya kuma ba da sanarwar faɗaɗa abin da ya kira Operation Legend. An fara ɗaukar matakin tarayya ne makonni biyu da suka gabata a birnin Kansas da Missouri, inda aka kama mutane 200 a cewar babban Attorney General William Barr. Kuma a yanzu za a faɗaɗa zuwa garin Albuquerque da ke jihar New Mexico da kuma birni mafi girma a jihar Chicago, wato Illinois. Taimako yana kan hanya, inji Trump ga mutanen Chicago. Shugabannin biranen Albuquerque da Chicago sun kalubalanci wannan taimako na tura musu jami'an tsaron gwamnatin tarayya. Jami'an 'yan sanda a jihar Chicago sun ce harbe-harben nan da aka yi a wajen wani gidan jana'iza da aka jikkata mutane 15 a daren shekaran jiya Talata yana da alaka da kungiyoyi masu tada kayar baya. A wani taron manema labarai a jiya Laraba tare da magajin garin Chicago Lori Lightfoot da sauran jami'an gwamnati, shugaban 'yan sandan bincike Brandon Dingham ya ce harbin bindigar ya fara ne saboda rikicin da ke tsakanin wata kungiyar masu tada kayar baya da kuma membobin wata kungiya mai adawa da ita yayin gudanar da jana'izar wani matashi da ke da alaka da kungiyar. Jami'an 'yan sanda sun ce biyu daga cikin waɗanda suka jikkata suna cikin mawuyacin hali. Dinham ya ce musayar wutar ta fara daga mutanen da ke wajen gidan jana'izar. Ya ce an kashe mutumin da ake jana'izar a makon da ya gabata, kuma an kashe shi ne domin ramuwar gayya. Babban jami'in 'yan sanda David Brown ya faɗawa manema labarai cewa akalla an gano harsashai 60 bayan harbe-harben wanda ya faru, duk da cewa akwai motocin 'yan sanda biyu a wajen gidan jana'izar. Brown ya ce wannan wani yanki ne da ke fama da matsalar tashe-tashen hankula a Chicago. Prime Minister in Ethiopia Abiy Ahmed ya faɗa a jiya Laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin Nilu da ake takaddama a kai, madatsar ruwan ta Grand Ethiopia Renaissance Dam da za a gina kan kuɗi dala biliyan 4.6. Za ta zama irinta mafi girma a nahiyar Afirka, wanda zai samar da wutar lantarki mai ƙarfi a shekarar 2023 ana kyautata zatan madatsar ruwan zata samar da wutar lantarki mai karfin ma'aunin megawatt 60,000 mun sami nasarar kammala cika madatsar ruwan ba tare da cutar da kowa ba a yanzu haka madatsar ruwan ta cika makil a cewar Ahmad a cikin wata sanarwa ta zo kwana guda bayan shugabannin kasashen Habasha Misra da Sudan suka hadu a taron koli ta kafar sadarwa inda suka amince da fara tattaunawa game da madatsar ruwan bayanan da cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta fitar a shekaran jiya talata ya ce yawan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a wasu sassan Amurka ya zarta tsakanin fiye da sau 2 zuwa 13 da rahoton da hukumar ta fitar a baya cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka wato CDC ta yanke hukuncin ne bayan samfurin jini da aka karba daga mutanen da kai gwaje-gwajen asibiti na yau da kullun a cikin yankuna 10 ciki har da birnin New York da kudancin jihar Florida da jihar Missouri da kuma wasu jihohi dake yammacin Amurka wato jihar Utah da Washington misali a jihar Missouri adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ninka sau 13 sama da adadin da aka tabbatar sun kama a baya
da labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni zamu fara ne da kasar Kamaru inda wasu gungun mayakan Boko Haram ke ci gaba da yin saranda tare da mika wuya ga dakarun rundunar kasashen yankin tafkin Chadi dake shiyar Kamaru daga birnin Marwa Hassan Maina Kana ya aiko mana da wannan rahoto
waɗannan mayaka na kungiyar Boko Haram a halin yanzu suna ci gaba da mika wuya ga runduna ta daya na dakarun kasashen tafkin Chadi da ke nan shiyar Kamaru na samu tattaunawa da wasu daga cikin su
farko me sunanka
sunana mare
na ne garin
yero kura
a wani local government ne
ngala ne
me fara saka shi da cikin kungiyar Boko Haram
ko na shawon aikin zunni sai na shiga
abin yana burge ka
eh
me abin burgewa ciki
ko da yanayin tafiyan su din ne lokacin suna aikin Allah shine muka bi su ko muka tafi
da ka bi su na kai ka
eh mun shiga san bisa ka mun fita sai mu ƙara kuma tafkin Chadi
an koyi muku harbin bindiga da yaki da sauran su
eh an koya mana
ka taba zuwa yaki ne
na taba zuwa
a ina
wajen kwaltan tsakanin Maiduguri da Munguno
kana misali lokacin da kike san bisa ya sha'anin rayuwar ku yake
rayuwar mu muna nan kawai cikin jeji ne
ya maganan kayan abinci da kayan mura rayuwa haka da sauransu
eh to bare babu dai kayan abinci da mai kyau da yake
to da kazo nan yanzu ya shi anan rayuwa ke anan hannun sojoji
gaskiya nan na fi dani
yanzu me fatan ka a rayuwa nan gaba me fatan ka a rayuwa me so kai nan gaba a rayuwa
abin da nake so yi kawai mun rayuwa na kawai jidadin duniya ina abin da nake
kaman kayan da daman abin da kai a baya
eh na yana dama shi sana ne kawo kaina wajen jami'an tsaro
wani ne yasa ka kawo kanka ko kuma kulun da radin kanka ne ka kawo kanka
ni da abokanai na ne kuma muka yanke shawara muka ce mu zo jin sojoji
to da kuka zo kuka ce musu me
muka zo muka ce musu mu ga mu yan Boko Haram ne mun kakan mu
abu nake da su
kai mutum ina ne
ni mutumin Jikuran
ya akai ka fara shiga cikin kungiyar Boko Haram
halin da na tsinci kaina a ciki tun yau muna shekara 7 ina cikin su
ka fara tun daga shekara 7
eh har zuwa yanzu
me yasa ka shiga lokacin
da na shiga suna cewa aikin Allah ne dalilin da ya saka mu yanzu kuma sai muka duba muka gani abin da suke yi ba na Allah bane shine muka fita muka kawo kanmu
kai ka yaki ne
ni na yaki
a ina da ina kai yaki yakin ka
yaki na da ina yakin kandiga na yakin mubi na yakin fulka
musamman in za a je yaki me suke ce muku
in za a je yaki suna kiran mu manyan namu daga ciki za su kira mun zaran mu za su kira na kifan mu su kayatai din kenan za su tattara su idan suka tattara za su ta mun zaran su kira wani kifan su sai su kira na karkashin su wanda ya dace daga ciki sai su kai su yaki eh
da kuka zo wurin sojoji ne kuka ce musu
da muka zo wajen sojoji mun ce musu mun fito daga garin Kusuma kuma mun kawo kanmu ne.
To yanzu me fatanka a rayuwa nan gaba?
Fatana a rayuwa ina fata kamar yadda Allah ya cire mu a cikin su, muna cikin koshin lafiya, muna cikin kwanciyar hankali, kuma muna fatan Allah ya cire su a cikin kuncin nan su higo cikin rayuwar da muke ciki. Alhamdulillah anan kam mun gode Allah. Abincin da muke ci da walwalan da muke yi alhamdulillah. Hatta ruwan sha ma mu ba ma sha ruwan famfo, he dai faro wata muke sha.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Marwa a jamhuriyar Kamaru.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. A ƙarshen wani taron gaggawa da ta gudanar a shekaran jiya Talata, hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta bayyana ranar 13 ga watan Disamba na 2020 a matsayin ranar da za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a maimakon 17 ga watan Janairu na 2021 da hukumar ta Seni ta bayyana a can farko. Tuni dai ƴan siyasa suka yi na'am da wannan jadawali. Wakilin muryar Amurka a Yemen Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sanarwar hukumar ta Seni wacce ta zo tamkar wani abin bazata, mataki ne da ake ganin zai iya yayyafa ruwa a wutar rikicin da ya barke bayan da a makonnin da suka gabata shugabanta Maitar Isaka Sunna ya ba da sanarwar dage zaben ƙananan hukumomi daga ranar 1 ga watan Nuwamba 2020 zuwa 17 ga watan Janairun 2021. Jam'iyyu masu sassaucin ra'ayi da ake kira 'yan ba ruwanmu na daga cikin waɗanda a wancan lokaci suka yi watsi da dukkan wani yunkurin daga wannan zaben, sauraka na tuntuɓi jagoran ƙawancensu Ambali Dodo.
Yau cikin shekara 10 ba a samu daman yin wannan zaɓe ba. To zaɓen nan yana da daraja sosai a cikin lissahin 'yan Nijar da yawa, tun da ƙananan hukumomi lalle su ne ke riƙe da ƙasa ma gaba ɗaya in ana so, tun da su ga kula da karkara.
Jam'iyyar PNDS Tarayya mai mulki wacce ta sha caccaka daga wasu takwarorinta saboda zarginta da hannu a yunkurin ɗaga zaben zuwa watan Janairun 2021 ta sake nalata cewa ba ta da hurumin baiwa hukumar zaɓe umarni ko guda. Alhaji Abubakar Sabo shine sakataren kula da sha'anin zaɓe a wannan jam'iyya.
Mu Tarayya ba mu da matsala tunda in Seni ta faɗi rana, tun daga na mu gani Seni ce adda hanyar ba da rana zaɓe. Amma abu guda muka so Seni tunda ta ce 13 ga wata kuma za a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa 27 duk dai wata guda, ya kamata su ɗauki matakin ne na ai zaɓen nan cikin natsuwa. A ce teknikaman sun yi shi da kyau don kar mu samu confusion gobe wani akada shi ki ce ai zaben ne a baya da kyau ba.
To sai dai hukumar ta Seni ta bayyana cewa taron da za a gudanar a wannan Alhamis ne zai tabbatar da ranar ta 13 ga watan Disamba a matsayin ta zaben ƙananan hukumomi.
Seni lalle hukuma ce ma zaman kanta, amma duk matakan da ta dauka tana dawowa a cikin CNDP don ta bada bayani, don ta samu ra'ayin kowa da kowa bisa wannan tsari. To shine muna jira muga bayan wannan gangamin nasu na taro muga yadda za a dawowa a cikin CNDP a ƙara ƙarfafa yarda kowa da kowa.
A ranar 27 ga watan Disamba 2020 ne ya kamata a gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa lokaci guda da na 'yan majalisar dokoki. Sabili kenan a kwanakin baya hukumar Seni ta daga zaben ƙananan hukumomi zuwa 17 ga watan Janairun baɗi, matakin da jam'iyyun siyasa suka ce da sake mafarin kullo da wannan shawara ta 13 ga watan Disamba, yayin da 'yan adawa ke ci gaba da kauracewa komai na tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule. Har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar, inda 'yan kasuwa masu sana'ar dabbobi a Nijar ke kokawa da rashin ciniki, yayin da masu saye kuma ke kokawa da tsadar dabbobin a shekarar bana a kwanaki kalilan da suka rage a gudanar da sallar layya. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako.
Bayan da majalisar koli ta addinin Islama ta jamhuriyar Nijar ko Conseil Islamique a Faransance ta bada sanarwar ganin watan Zulhajji tare da bada sanarwar yin sallar layyata bana a ranar Juma'a 31 ga watan Yuli ko jiye a Faransance shekara 2020. Yanzu haka kasuwan nan bisashe na jamhuriyar Nijar sun cika sun bace da bisashe, inda kowanne musulmi mai hali ke kokarin sayar dabbar da zai yanka domin yin layya. A garin birnin ainihin kwanni inda muka leka a kasuwar bisashe
wadansu dillalle sun bayyana muna irin halin da ciniki na sayar da sayarwa na bisashe yake
ni dai ne idi kaka president da dillalle na kasuwar birnin kwanni bisashen babu ciniki sai ka tambaye dan bisa a ce maka nawa kace kaza sai ga mutun ya gaba sai kai ba saboda hanyoyin ga namu da aruhe yanzu ba karshen ta ne daga tallan lalacin zuwar mu da Najeriya suka so bisa suna wannan ga kira ga mu Najeriya suka ta dauka wannan ga akwai bisa insha Allah sai sallama ta buru mu da bisa iro da halin bisa hike to amma har gaba na har zo dai dan kalam na muke tunda rana ya to ina ganin ban ce na sai da ragogo mu wurin gaba
suna na tanko dillali akwai tumke ta jika 50 akwai ta jika 40 laguna akwai na 100 akwai na 80 akwai na 50 abin da ya sabona ba ciniki don babu kudi
asuman mano na masalata fadashin dai laguna ga sunan dai yau an shanya suka akwai rago kuma akwai tunkiya to takon masayan dai yanzu muna nan muna kallon su amma suna nan suna dan tattaya da sun gaga dama
su ma wasu da suka zo sayan bisashen a kasuwar ta birnin kwanni sun yi ne karin bayani game da halin da cinikayyar bisashen saye da sayarwa take ciki a wannan shekara
bana hasan to gaskiya yannan dai bana sai dai a ce an gode ma Allah saboda irin cinikirin nan a ce sallah shekarun baya da take yi ita dai sallah ta bana gaskiya ba ta yin shi saboda ka san an samu waya da an kasha babu irin wayannan kudi tun da zo aka sari wanda ka sani na sayar ragon shi ka dari shi yanki yanzu sai ka iske ya sai na 60 ko na 50 to ga su dabi na sai shi ka dari da shi ka bi shi kuma cinina albarka
to ga sunan dai wata dudde ta kware tana da gurgurdan hali yar za a sayanta da kamata da kima kudin ta
shekara bana ta 2020 ta iske jama'a cikin wani hali na tattalin arziki mai wayar gaske sanadiyar cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus da ta kai ga kulle iyakokin kasashen duniya abinda ya kawo tangarda ga sha'anin harkokin kasuwanci da ma tattalin arzikin jama'a da na kasashen su Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin nakasa
ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma Yau muke bankwana da sarkin makafin sarkin Kebin Argungu Muhammadu Muktar Bajaka wanda a shirin da ya gabata ya nuna damuwa akan wasu matsalolin da nakasar suke fuskanta a arewacin Najeriya musamman yadda masu sana'o'in hannu ke fama da karancin hanyoyin batar da kayayyakin da suke kerawa saboda haka a ci gaban hirarsu da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir sarkin ya shawarci gwamnatocin jihohi da na tarayya su dubi wannan batu da idan rahama rayuwar masu bukata ta musamman a kungiyance da ma irin hulɗar da ke tsakanin su da hukumomi na daga cikin batutuwan da wannan shiri zai mai da hankali akan su
wagatar sana'a mai girman gwamnati ya gani akan ta duk inda gwamnatin jiha za ta tafi a ko local government ni ake nema dangane da waɗanda kayayyaki in ta da su ina zaune ina sake ana gani amma in samu mai tallafa min cewa ga kaza ka kara ka ci gaba da sana'a babu kamar da yanzu gwamnatin jiha waɗanga abubuwa da muke ta tilasta kowace ministry ta samu ko kujera biyar a ce ta sai to kaga an ba mutun jari tunda kayina an sai kaga wannan jin dadi yanzu haka muna da su waɗanda mun koya ma amma saboda babu jari kai sana'a ka dade baka sayar ba to shi an matsala amma ga azumi ni kan samu taimako gaskiya nan gari ga mutanen mu kaman zuwa Lawali Black Alhaji Nasiru su Tahida su Meguru su Garba Nefa su Alhaji Musa Bardan Kabi indai ba dan su ba waɗanda taimako na gwamnati na azumi ba mu samu sannan ya tace rabo malmakon a sa makafi wannan makaya a doko mutum ɗaya ko wani a wakilta amma su gani ne ake wakiltawa sai sun te sun gama kasafinsu sannan mu a zuwa a rarraba mu mutanen mu sa'i biyu sa'i uku yadi biyar ya hakan gana zuwa Allah gwamnati in za ta ba da abu a kira a sayo mu ciki a ce gana fanninka amma a shige ɗaki sai an gama kasafi to sannan duk lon ɗin da gwamnati ka bai ba taɓa ba mu makafi ko guramu ko kutare ba, a ce galan da ake basuwa na ku ci gaba da sana'a. Muna gana ana ba muna da yaya waɗanda sun ka isa noma suna nan, duk bashin gada aka bai na manoma ba ta ba mu shi ba, duk bashin gada aka bai na yan kasuwa ba ta ba mu ba, duk bashin gada aka bai na sana'o'i ba ta ba mu ba. In gwamna bai sani ba, don Allah yanzu ya sani ga abubuwan nan da ake ba da dama a yi, mu ba su kai hannun
to sarki. A irin wannan kungiyar ta kuma matakin kasa, dole kuna haduwa da tafarorin ku na wasu jihohi, kila wurin meeting ko wurin wani taro haka ne, kuma na abu da ya shafi kungiyar ta ku, akwai wani kuɗi da kuka yi ganin cewa kila gwamnatin tarayya ta magance muku wasu daga cikin matsalolin ku?
To ni ba cikin wannan kungiya nake, cikin majalisar sarakunan makahin Najeriya muke. Ta yin majalisar sarakunan makahin Najeriya emirate akwai ta, mukan tashi in za mu taro kamar da Magaran ko Kaduna ko ina, da gwamnoni na taimaka mana. To yanzu sai sun ka dan daina wani lokaci, ko ku abin na abe kai hannun gwamna, dan ka san rijiya na iya bada ruwa wa saki hana tarurrukan ga muna roƙon mu ƙasa, zaman lahiya da shugaban ƙasa da Afirka da waɗanda duk ya tallafa mana mun ka taya wannan taron, muna sa su cikin wannan addu'a. Amma shi muka san yanzu gwamnatin jiha tarayya ta dawo ita kamar gwamnatin jiha, ta kira sarakunan makafin a zauna da su, a ji ƙorafinsu, a ji shimmiyar dame su, shimmiyar matsalolin jama'a su. To sannan ita gwamnatin tarayya ta kira majalisar sarakunan makafin Najeriya, ina cikin membobinta, a koyan majalisar ma'aiki sarkin makafin sarkin musulmi shi a ciyama, sakatare sarkin makafin Katsina Muhammadu Nahuci, ma'ajinta sarkin makafin Bauchi, sakataren kuɗi na Zamfara ni a mataimakin shi. To hakan ga muke zuwa shi muke son, don Allah gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha in kira mu za su yi, don Allah su kira mu, mu ma muna da daidai gwargwado abinda muka tallafa ma ƙasa, don addu'a bata goye komi ba. Sannan ita ce an makami shi a kira na zuwa gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya.
To masu sauraro, nan muke dasa aya a shirin na yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi. Yanzu a madadin sarkin makafin sarkin Kebbi Argungu Muhammadu Muktar Bajaka da wakilin sashen Hausa a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara Muhammad Nasir, ni Suleiman Muni Barma, da dukkan abokan aiki muke ce da ku muni lafiya.
Madalla a gaida Sule. To yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana.
Biyu a cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Ghana mutane ne waɗanda ba su nuna alamu na ciwon. Jaridar Daily Graphic, babban jaridar ƙasar ta Ghana, ce ta ruwaito wannan rahoton. Babban daraktan na ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar Ghana, Dr. Patrick Kuma Abuwaje, ya faɗa cewa kashi 82 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 gadan-gadan a cikin ƙasar mutane ne waɗanda ba su gwada alamu na cutar. Saboda haka ana manejin su a gida. Game da abin da ya ce, daga 21 ga watan Yuli, jimlar mutum 3,505 ne suka kamu da cutar a nan kasar. Kashi 18 a cikinsu sun nuna alamu na cutar. Saboda haka ana musu magani a keɓaɓɓun wurare a cikin kasar. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta rawaito, masu tsayawa shaida mutum ya yi rajistar masu zaɓe, yanzu lamarin ya zama kasuwanci. Jaridar ta ce Franka Agbamabia Elmausi, sakataren mazaɓa na Convention People's Party CPP a Ashai Mai, ya bayyana cewar masu tsayawa su yi wa mutum shaidar cewa su 'yan ƙasan Ghana ne a wannan yanki, za su yi kuɗi kan ƙarshen wannan atisayi na rajistar masu zaɓe na tsawon wata ɗaya. Mista Elmausi ya ce a Starlight Station 123, Ramsa Memorial School, African Advance, The Rock Foundation, Celestial School da Ashai Mai Electoral Commission District Office duk cibiyoyin yin rajista inda yake waya a matsayin wakili na jami'iyyar sa Mr. Elma Wusi yace masu tsayawa su yi ma mutun sheda mashin dan Ghana ne yanzu sun samu kasuwanci inda suke karban kuɗi kan su tsayawa mutun a yi masa rajista a matsayin mai jefa zabe na kasar Ghana an samu tashin hankali a cibiyar rajista a unguwar da ake cewa kasuwa inda aka kama mutun hudu an kuma harba bindiga sa'annan aka kona babura da dama yayin da jami'an rajistan su karanta na kare jaridar tace an samu rudani a Top Hill Down Polling Center dake a wadda ake cewa kasuwa cikin Ewutu Senya East dake jihar Tsakiya a ranar Litini wasu mutane dauke da bindiga sun karinka harba bindiga a cikin iska a wannan cibiya yayin da ake gudanar da rajista yanzu haka dai yan sanda sun kama mutum hudu dangane da wannan harbi da mata da hankalin mutane su ne kuwa Sule Razak Majid Ahmad Suleimana Yusuf da Razak Musa tuna a hannun yan sanda suna taimakawa a binciken da ake yi Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wadai da daure wani masanin doka dan China Xu Jiangrun da jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin China ta yi wanda aka kama shi a gidansa a ranar 6 ga watan Yuli
We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained Xu Jiangrun for criticizing General Secretary Xi Jinping's repressive regime.
Mun ji zafi matuƙa da jam'iyyar kwaminisanci ta daure Xu Jiangrun saboda yana sukar ayyukan rashin imanin sakataren Xi Jinping da gazawar gwamnatin kwaminisanci wurin yaki da annobar COVID-19 ya kamata a sake shi. Yana faɗin gaskiya ne kawai. Amma gaskiyar ce gwamnati ba ta so ta ji. Sakatare Pompeo ya ce hukumomin China sun gaza fadar gaskiya game da cutar COVID-19 kana yanzu dubban daruruwan mutane suna mutuwa a fadin duniya.
We need the truth. This is about science not politics and the Chinese Communist Party needs to come clean with the world.
Muna buƙatar gaskiya. Wannan batu ne na kimiyya ba siyasa ba. Kana dole ne jam'iyyar kwaminisanci ta China ta fada wa duniya gaskiya akan cutar. Sakataren Pompeo ya faɗa cewa har yau duniya ba ta iya gano mutumin farko da ya fara kamuwa da cutar ba, wato bil'adama na farko da cutar ta fara kamawa. Kana a yayin da Beijing ta ce hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta shigo China domin ta gudanar da bincike akan mafarin cutar. Shi ko Sakataren Pompeo cewa yayi akwai buƙatar kai mutane da suka cancanta su je su gudanar da binciken. Kana muna buƙatar amsoshi sosai ba algusu ba don biyan buƙatun siyasa. Ya kuma faɗa cewa Beijing ta ce ta ba hukumar kiwon lafiya ta WHO labarin barkewar cutar watanni da dama.
Now we know that's not true too. We know the WHO's country office in China reported the outbreak only after it picked up a media statement.
Yanzu mun gano wannan maganar ba gaskiya bane. Mun gano ofishin hukumar kiwon lafiya ta WHO a China shine ya fara sanar da batun barkewar cutar bayan wata sanarwar kafafen yada labarai daga hukumar kiwon lafiyar birnin Wuhan. Rashin gaskiyar Beijing akan cutar COVID-19 ya taimaka duniya ta gano halin jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin China, inji Sakatare Pompeo. Kana yaudaren jam'iyyar kwaminisancin ya bayyana a fannoni da dama. Yana mai misali da rubuta sansanin horar da sana'o'i akan sansanin da take daure mutane a matsayin gidan yari, abinda ya kira rashin gaskiya, da kuma kakaba dokar tsaron ƙasa akan Hong Kong, wadda ke rushe tsarin bin doka da oda a birnin, duk da alƙawarin da ita Beijing din ta yi a wata yarjejeniya tsakanin ta da Burtaniya cewa Hong Kong za ta samu cikakken ikon cin gashin kai. Sakataren harkokin wajen Amurkan ya ce ya yi imani yanzu fiye da duk wani lokaci cewa duk mutane masu sha'awar walwala da demokuraɗiyya a faɗin duniya sun fahimci mummunan tasiri da gwamnatin kwaminisancin ke yi a waje da cikin ƙasar ta China za su kuma ba da haɗin kai wurin mai da martani ga ayyukan China na ƙoƙarin murƙushe ƙasashe masu 'yancin kai da bin doka da oda don amfanin mutane a ko'ina a faɗin duniya.
Muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari, nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.